Gwamna Abdullahi Umar Ganduje na kokarin ganin cewa an bude ayyukan jigilar fasinjoji na ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na filin jiragen saman Murtala Muhammad da ake ci gaba da aiki a kai don bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano.
Abubuwa biyu ne kacal suka kawo wannan guri. Na farko mu gode wa shugaban ƙasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai daukar jirage daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roƙa a zo a biki na bude wannan guri. Sannan na biyu a yadda cewa jirage su shi koma zirga-zirga daga ƙasashen waje zuwa tashar jirgi ta Kano domin wannan zai bunƙasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu ƙasashe na Afirka ta yamma. Kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport akan irin taimako da shugaban ƙasa ya yi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na Emirates wanda ya yadda ya dinga sauka a Kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a Kano ya kuma ba mu wasu ƙa'idoji na gina wato babbar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta kashe muku dan kudade an sa irin waɗannan na'urori. Wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa to amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba. Kuma jihar Kano duk da mun fi ko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 kun san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma.
Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadisu Rika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ya yi armashi.
Mun tattauna kuma abin ya yi armashi lallai azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilasta sun je Kano amma su kuma mutanen Kano tilasta sun tashi daga Kano idan na cewa an tsangwame su a hilin jirgin Kano ko custom ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos domin waɗannan airline din in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba passenger ba su zuwa sai aikin babban yiwuwa. Magana ta biyu kuma za a bude filin jirgin Kano amma ba wai hurumin mu bane kadai mu yan ma'aikatar sufurin jiragen sama akwai ma'aikatar kasashen waje akwai ma'aikatar lahiya committee na annoba corona da sauransu.
Game da batun bawa masu zuba jari daga ciki da wajen Najeriya damar shiga a dama da su wajen bunƙasa fannin sufurin jiragen saman Najeriya Malam Sirika ya ce
mu a gwamnatin Muhammadu Buhari ba za mu kasai da kayayyakin al'umma ba kamar yadda aka yi a baya da amma za mu iya ba da su jingina a amfani da su a bunƙasa su sannan a dawo mu da wato al'umma su wato gwamnati saboda ka tashin jirgin Kano na cikin wanda za mu ba da jingina.
Sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Kano zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa.
Gaskiya sake buɗe shi zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya saboda a kwanakin baya rufeshi sakamakon COVID-19 ya sa abubuwa da yawa sun canja baya saboda in kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci to da sake buɗe shi za a yi yanzu ba ƙanƙanin ci gaba ba ne.
Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan jinkiri da ake samu a aikin sake buɗe jigilar fasinjojin ƙasa da ƙasa a jihar Kano da ya sutura. Sai dai a baya gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauki matakin rufe zirga-zirgar jiragen saman waje ne domin daƙile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.